Wazarar ɗalibai ‘yan ƙungiyar Shia maza da mata a Abuja da buƙatar sako shugabansu Ibrahim Elzazzaki da uwar gidansa Zinatuddin. Ɗaliban da ya dab da babbar sakatariyar gwamnatin tarayya sun riƙe manyan hotunan Elzazzaki da rubutun buƙatar a sako shi a Turance, wato Free Elzazzaki. Abdullahi Muhammad Musa, sakataren ɗaliban ne da nazanta da shi bayan ‘yan sanda sun tarwatsa taron da jefa yaƙi mai saƙonla bisa dalilin yin muzaharar ba tare da izini ba.
Dole ne mu fito mu yi muzahara. Sun ce sun aje shi a protective custody, wato suna kare shi ne. Zaka kare mutumin da ka je ka harbe shi kana neman.
Abdullahi, baka da shaida cewa a iya harbin mutum a ce kuma har yanzu yana raye? Kai dai ka ce wata kila dai an dai yayi harbe-harbe kamar yadda aka bada labari, wasu kuma sun rasa rayukansu.
An yi harbe-harbe amma an harbe shi don sun faɗa da bakinsu cewa bai da lafiya, suna mishi magani. To kaga in ba rami me ya kawo tsalle, kuma wanda suke zuwa wurin shi daga ciki akwai ɗansa Sayyid Muhammad Ibrahim Zazzaki. Abinda suke gani shine cewa idan shi guda ɗaya ba ma ya gani, ɗayan ma abin kullun ci ba yake, kuma likitan da yake mishi magani ya fito ma ya gaya ma mutane cewa shi ya gama aikin shi, saboda ka ba shi da facilities da zai iya wannan abu, sai dai a fita da shi. Amma kuma sun ƙi su fita da shi, sun ƙi su sake shi, sun ƙi su kai shi kotu a matsayin wani mai laifi. To idan kana protecting ɗin mutum, shi kuma mutumin ne ya ce baya son wannan protection ɗin, to me kenan kai kake?
Ƙungiyoyin Ahlus Sunna sun ƙara fayyace sukar da suke wa ‘yan Shi’a ta shafi zagin sabbai ne ko matan manzon Allah. Amma bisa tsarin mulkin Najeriya, ba wanda aka hana gudanar da addininsa matuƙar ba zai haddasa fitina ba. Ga abin da ɗaya daga manyan malaman Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe ke cewa.
Ko ma wani irin addini ne, gwamnati tana da daman ta sa ido ta tabbatar da cewa wajen gudanar da wannan addinin nawa da nake yi ban ci zarafin al'umma ba, ban hana al'umma zaman lafiya ba, ban jawo tabarbarewar doka da oda a cikin ƙasa ba. To mu muna magana ne akan tabarbarewar doka da oda da kimbin umarni. To wannan shine abin da ƙungiyar Izala ta goyi bayan abin da gwamnati ya akan wannan. Amma magana soke addinin Shi'a, ita kanta gwamnatin Kaduna bata ce ta soke addinin Shi'a. Wanda yace ta ce ta soke addinin Shi'a, ni ina fahimta ma kaman sharri da kage yayewa gwamnatin ma ta fito ta faɗi matsayarta. Saboda haka ba matsala ce ta kai wani addini ko kada kai wani addini ba, wannan fahimtar ka ne. Bai hana ƙungiyar Izala ta wa'azi akan duk abin da take ganin gurbatacciyar aqida ce matukar an danganta ta da addinin Musulunci. Amma iya abin da za ta yi shine wa'azi da karantarwa da dalilai da kuma irin hanya da take ganin idan ta bi za a fahimce ta. Ƙungiyar Izala bata yi goyen bayan cewa a soke wani addini ba, saboda ta san ba mai hurumin soke wani addini a cikin Najeriya saboda tsarin mulkin Najeriya. Amma duk wanda zai hana Najeriya zaman lafiya ya kawo tashin hankali a cikin ƙasa a kibin doka da oda a takura rayuwar al'umma. Ƙungiyar Izala tana ba da goyen baya 100% wajen dakatar da lamuran wannan mutum.
To 25 ga watan nan babbar kotun tarayya za ta ci gaba da shari'ar buƙatar sakin Elzazzaki da babban lauya Femi Falana ke jagoranta. Nasira da Mali, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.